This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asari da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfi Hashim Gumel tare nake da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Talata 6 ga watan Agustan shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hawwa ba makanin labarai.
To Sarfi mataimakin shugaban kasa Kamala Harris ta zabi gwamnatin Minnesota Tim Walz a matsayin wanda zai mata mataimaki. Yan sandan Najeriya sun ce sun kawo masu zanga-zangar matsi kuncin rayuwa da yunwa su sama da 90 dauke da tutar kasar Rasha. An sako tsoho Prime Minister Bangladesh ne ra'ayin rikau Khalida Zia daga daurin talalar da aka yi mata.
To Allah ya kyauta. Kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin za a ji cewa yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga fadin Najeriya, masana na ba da shawarar ganin cewa lalata kadarin al'umma ba zai haifar da damar ido ba.
Amma da ita zanga-zanga ta barnar dukiyar al'umma a lalata mana abubuwa da suke arewa na walwala da jin dadin rayuwa, wai mu ga kaman ko a ƙarshen za mu yi riba da wannan, wallahi ƙarya ne.
A nan Amurka kuwa, ƴar takarar neman shugabancin ƙasar ƙashin jam'iyyar Democratic mai mulki ta zaɓa abokin takararta a matsayin mataimaki. Muna kuma ɗauke da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe zai kawo mana. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email. To amma fa duka sai mun fara da shirin kashi na farko na labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yammaci. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Rahotanni daga kafafen sadarwa Amurka sun ce mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris ta zaɓi gwamnatin Minnesota Tim Walz a matsayin wanda zai mata mataimaki a yakin neman zaɓe na takarar shugabancin ƙasa tsakaninta da tsohon shugaba Donald Trump a zaben watan Nuwamba. A wani lokaci nan gaba a yau ake sa ran fitar da sanarwa a hukumance gabanin gangamin yakin neman zaɓe da ke tafi a Philadelphia da zai baje kolin tikitin jam'iyyar ta Democrat. An da ya shirya biyo baya da zagayawa jihohi da za su taka muhimmiyar rawa wajen zama manuniya ga wanda zai lashe zaben na watan Nuwamba, inda jirgin yakin neman zaben na Harris zai yada zango a jihohin Wisconsin, Michigan, Arizona da Nevada. Trump dai ya bayyana sunan J.D. Vance a matsayin mataimakin shi a takarar a yayin babban taron fidda dan takara na jam'iyyar Republican da ya gudana a watan jiya. A ranar Talata nan, ƴan sandan Najeriya suka ce sun kama masu zanga-zangar matsi kuncin rayuwa da yunwa su sama da 90 dauke da tutar kasar Rasha. Dubban mutane ne dai suka fito zanga-zanga kan nuna rashin jin daɗin su game da tsare-tsaren gwamnati da matsanancin tsadar rayuwa a makon jiya, inda ƙasar ta Afirka mafi yawan al'umma ke fama da mummunan matsalar tattalin arziki. Ba a dai kwashe da mara ba a wasu sassan ƙasar sakamakon arangama da jami'an tsaro. A jiya Litinin, ɗaruruwan masu zanga-zanga sun fita kan titina a jihohin arewacin ƙasar da suka haɗa da Kaduna, Katsina, Kano da tsakiyar Plateau. Wasu 'yan jarida da shaidun gani da ido sun ga wasu masu zanga-zanga ɗauke da tutar ƙasar Rasha. Wani abu da ofishin jakadancin Rasha ya nisantar da kanshi da wannan lamari. An sako tsoho Prime Minister Bangladesh mai ra'ayin rikau Khalida Zia daga ɗaurin talala da aka yi mata na tsawon shekaru, bayan da masu zanga-zanga suka iza ƙiyar babban abokiyar gabata Premier Sheikh Hasina lokacin da suka yi daren mikiya a fadarta. Matsanancin kishin da ke tsakanin matan biyu da ya kullu a jini ya kuma dabu a kurkuku ya shata layi a siyasance a kasar mai yawan musulmi na tsawon gwamman shekaru. An ɗaura Zia mai shekaru 78 a gidan kaso a shekarar 2018 ƙarƙashin mulkin Hasina. A ranar Litinin ɗin nan aka tsige Hasina mai shekaru 76 daga kan mulki bayan wani gagarumin bore, inda shugaban sojin ƙasar ya bayyana cewa sojoji za su naɗa gwamnatin riƙon ƙarya. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jima ba, Hawwa za ta sake damar da ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan, yayin da zanga-zangan neman gwamnati ka karshen tsadar rayuwa ta ƙara rikidewa zuwa wani abu na daban musamman a jihohin Arewa har ya kai ga daukan matakan sanya doka hana zirga-zirga a Kano, Kaduna da Filato. Masu fada a jihar Arewacin Najeriya sun kira ga matasa da su guji aikata barnar da za ta kai wato za ta ƙara mai da yankin baya tare da cewa za ta kaddarin gwamnati da na al'umma ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Daga Abuja, wakilin Halima Abdulrauf ta aiko mana da wannan rahoton.
Zanga-zangar lumanar wacce aka fara a ranar 1 ga watan Agustan nan da muke ciki da ya sauya saloni daga yini na biyu a jihohin Kano, Kaduna, Borno da Niger, inda wasu gungun matasa suka fara afkawa ma'aikatan gwamnati da shagunan 'yan kasuwa da basu ji basu gani ba. Lamarin da ya ƙara muni a yini na biyar har ya kai ga sanya dokar hana zirga-zirga a jihohin Kaduna da Filato. Ababen da suka fi sanya fargaba a zakatan wasu 'yan kasa da ma jami'an gwamnati sune yadda masu zanga-zangar suka faffasa shaguna, afkawa wasu jami'an tsaro. Baya daga tutar kasar Rasha tare da ambaton neman shugaba Putin ya kawo musu dauki. Tun da wasu 'yan kasa suka fara tofa albarkacin bakin su akan batun, inda mai sharhi akan al'amuran yau da kullun yace:
Sunana Abubakar Muhammad Abujega. Na farko dai zan fara da maganan tutar Rasha. Kowa yana da ra'ayin shi da zai bayyana. Wasu da yawa suna ganin kai ana dagawa ne basu san ma me dalilin da yasa ake dagawa ba. Saboda haka ni wannan ba ma zan dauke shi da wani muhimmanci ba, kuma ban tunanin kowa ma ya dauke shi da wani muhimmanci ba, saboda abu ne da ba zai yi ba. Na biyu kuma maganan sojoji su da su faɗa mulki ra'ayin su ne, in sun ga cewa sun gaji da mulkin farar hula suna tunanin sojoji ne za su kamu su sauki. Falin layin hamdu Allah ya sa shi ne mafi alheri, mu yanzu mafita kawai muke nema kukan sauƙin rayuwa. Na uku kuma ina jawo hankalin matasa a yi cigaba da zanga-zanga na lumana, don ba zan ce a daina zanga-zangan nan ba saboda shugaban ƙasa bai faɗa abin da zai sa a daina zanga-zangan nan ba. Mabiya kuma a sa kishin ƙasa, a sa tsoron Allah a cikin zuciya, a taimaka ma talaka, a yi adalci a cikin mulki.
Sai dai shugaban ƙungiyar One Najeriya Mirajin tabbatar da cewa 'yan ƙasa sun haɗa kai wajen neman ci gaba su zama tsintsiya ɗaya madaurin ki ɗaya, ya bayyana cewa:
Sunana Muhammad Sale Hassan. Wannan zanga-zanga da aka shiga yau ana neman rana na shida, sannan kuma maimakon wannan zanga-zanga cikin lumana an shiga ana fasa shagunan mutane, ana kwashe dukiyoyi, ana barna. To wannan al'amari a arewacin mu na Najeriya a halin da muke ciki yanzu ba zai haifar mana ɗa mai ido ba. Roƙonku matasa, ku ne yau ɗinmu, ku ne garkuwan al'umma, ku ne gobenmu. Kuma idan kuka yi kyau, yau ɗinmu ta yi kyau, gobenmu kuma ta yi kyau. Saboda haka ina kira ga cewa don Allah don Annabi ku daina wannan barna da kuke yi. Komai aka yi cikin tsanaki ya fi kyau. Waɗanda suka shirya wannan zanga-zangan sun shirya shi ne domin a yi shi cikin lumana, a gaya wa gwamnati halin da ake ciki, kuma a buƙace su da su ɗau mataki a kai. Kamar yanzu musamman Kano da aka tafi aka faffasa wannan gini na MCC wanda aka yi shi musamman na koyar da ku sana'o'i na dogaro da kyau, ai mun yi wa kanmu ne, ba wai mun yi wa gwamnati barna ba ne.
Shi ma tsohon kwamishinan yaɗa labarai da tsare-tsare na jihar Adamawa Alhaji Ahmad Sajo ya ce abin da ke faruwa a jihohin Arewa abin bakin ciki ne.
Alal haƙiƙa abin nan da yake faruwa a jihohinmu na Arewa abin bakin ciki ne matuƙa, kuma na tashin hankali ne gare mu. Domin a ce matasanmu su fito maimakon jummar da aka yi wai za a yi zanga-zangar lumana, a maida ita zanga-zanga ta ɓarnar dukiyan al'umma, a lalata mana abubuwa da suke Arewa na walwala da jin daɗin rayuwa, wai mu ga kaman ko a ƙarshen za mu yi riba da wannan. Wallahi ƙarya ne. Ya kamata mu yi tunani idan ƙura ta lafa aka koma, maimakon a yi amfani da dukiyar gwamnati a yi mana ayyuka wadda zai kai mu gaba, za a sake ɗauka dukiyar nan ne a je wajen gyaran wannan barna. So kaga mun samu koma baya. Ita hukuma ina kira gare ta lallai ta ɗauki matakai tsatsaura, a gano su wa suke ingiza wannan abin. In waɗanda za a iya tattaunawa da su ne a tattauna da su. Tunda abin ya jibinci harka ta sabawa doka, to ya kamata a ɗauki mataki ka a bar wannan abin ya ɗore, saboda zai cutar da mu a Arewa.
A kusan duk lokacin da aka samu matsaloli matsan tattalin arziki da suka kai ga gudanar da zanga-zanga a Arewa, ba a wanyewa lafiya, inda a shekarun baya ma an yi zanga-zangar da suka yi sanadin kashe-kashe da lalata dukiyoyin al'umma. Lamarin da masana suke cewa kamata a yi masu ruwa da tsaki a arewacin Najeriya su sake nazari don neman mafita mai dorewa ga yaki da ɗabi'ar mayar da zanga-zanga zuwa rikici da ke jawo koma baya ga yankin. Halima Abdulrauf, Murya Amurka, daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Halimatu. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga hawata damar da kashi na biyu na labaran duniya.
A yau Talata dakarun Isra'ila sun kai hari ta sama a kudancin Lebanon da ya halaka mutane hudu cewar jami'an kiwon lafiyar kasar ta Lebanon. Sojojin Isra'ila sun ce hare-haren ta sama da aka kai a yankin Nabatie sun kaikaci mayakan Hezbollah ne, inda a yau Talata ta ce ta kaddamar da wani harin jirgi mara matuki akan Isra'ila. Hare-haren dai su ne na baya-bayan nan a fadan da ya tsallaka iyakoki tsakanin Isra'ila da Hezbollah da ya kara kamari da yakin da ake tsakanin Isra'ila da Hamas a yankin zirin Gaza da ke zuwa a daidai lokacin da al'ummar duniya ke faɗi tashin ganin an kaucewa yaduwar rikici a yankin. Wannan damuwar ta yi kamari ne a makon jiya da wani hari da Isra'ila ta kai da ya kashe wani kwamandan Hezbollah a Beirut da ma wani harin da ya halaka jagoran siyasar Hamas a birnin Tehran, harin da Iran da Hamas suka dora alhakin shi akan Isra'ila. A ranar Talatan nan jami'an Ukraine suka ce dakarun Rasha sun kai wasu hare-hare ta sama a wasu sassa daban-daban na kasar ta Ukraine da ya hada da harin makami mai linzami kan birnin Kharkiv da ke arewa maso gabashin kasar. Magajin garin Kharkiv Ihor Tarakhov ya faɗa ta kafar sadarwar Telegram cewa harin ya lalata wani karamin asibiti yayin da hukumomi ke kokarin tantance bayanai akan waɗanda suka jikata ko suka rasa ransu daga harin. Gwamnan yankin na Kharkiv Oleh Sinakhov ya ce akwai yiwuwar mutane na nan makale a ƙarƙashin ƙwaraƙuzan gini. Gwamnan yankin da na Fofsuk na ƙasar ta Ukraine, Serhiy Lovsak, shi ma ya faɗa ta kafar Telegram cewa Rasha ta kai hari da jirage marasa matuƙi kan birnin Nikopol a ran Talatan nan da ya haifar da tashin gobara a wurare da dama duk da dai an yi nasarar rashin samun wanda ya jikkata.
Hawwa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, mataimakin shugaban kasar Amurka Kamala Harris kuma mai neman zama ɗaya takarar shugaban kasa a zaɓe mai zuwa ta zaɓi gwamnan jihar Minnesota Tim Walz a matsayin mataimakinta a yakin neman zaɓanta da tsohon shugaban kasar Donald Trump a zaɓen shugaban kasa da za a yi a watan Nuwamba. Kan haka ne na tuntuɓi ɗan Najeriya mazaunin jihar Minnesota Professor Samuel Zalanga, inda na fara tambayar sa wani tasiri Tim Walz ke da shi a siyasan taga jam'iyyar Democrat.
Akwai tasirori da yawa kuma wani abin ya bani farin ciki sosai. Tunda na zo America wajen shekara 30 da wani abu ina zama a jihar Minnesota ne, to amma babban abubuwa da za a iya faɗa a kansa shine ya yi aikin koyarwa ya malamin makaranta ne, wanda in ka yi malamin makaranta sau da yawa za ka koyi yadda za ka kula da rayuwar jama'a domin kana da ɗalibai wani jama'a sosai-sosai.
To Farfesa, wannan abubuwan da ka zami ta yaya kake ganin zaɓinsa zai ƙara farin jini, wato kamala farin jini ta samu karɓuwa ko kuma ta samu a zaɓe ta Amurka?
Mutum ne mai son haɗin kai wanda mutane kuma za su ɗauke shi da muhimmanci domin yanzu ana kasan akwai rashin haɗin kai da yawa. Abin da nake nufi da rashin haɗin kai shi ne ko da yake akwai bambancin ra'ayin siyasa bai kamata mutane su dinga kaman su zama kaman suna yaƙi da ɗan uwansu ba. To amma akwai wani abin da nake son jawo hankalin jama'a. Misali yanzu da jima wannan na karanta a kan cewa gwamnan jihar Pennsylvania wanda dama ake zato shi ma yana ɗaya daga cikin wanda da za a iya zaɓa. Yanzu na ga yawai magana wanda ban ji daɗinsa ba akan cewa yana cewa wai shi ba a yanzu zaɓe shi ba domin shi bai hure ne, an zaɓi wannan don shi bai hure ne. To irin wannan magana ban ji daɗinsa ba, kuma ina tsoro akan cewa ko zai ci gaba da irin wannan magana, kuma ya bani mamaki akan cewa ko da yake kana son abu amma idan baka samu ba sai ka rungume kadara kuma ka ce to an ba da wani ba wani.
To Farfesa, kana ganin hakan zai katar naƙi a jam'iyyar Democrat kenan kasancewar wanda ba a zaɓa ba ya fito yana cewa gashi-gashi?
Eto mutum ya ce wa don shi bai hure ba ne abin ya ɗan bani mamaki sosai-sosai-sosai, kuma akwai wasu mutane ba wa wanda za su iya sauraronsa. To amma kuma mutum mai zurfin tunani zai iya nuna cewa wani mutum wanda yake neman babban mutane kamar wannan a cewa don ba a zaɓe shi ba kullum ya je da kansa, da amma wasu ne suka faɗa, amma shi da kansa ya je yana cewa ai ba zaɓe ne ba don ni bai buɗe ne ko wani abin nan. Zai hannun kamar mutum ne wanda shi ya damu da kansa kullum bai damu da wani ba, wanda kuma ban tsammani mutane za su ji daɗin wannan ba, amma akwai wasu mutane wanda za su yi ƙoƙari. Kamar misali mutanen da suke wancan jam'iyya ɗin za su yi ƙoƙari su ci gaba da faɗan tsofar su ci gaba da baza maganan da ya faɗa, ya nuna kamar cewa ita Kamala Harris ba ta son Yahudawa.
To, Farfesa, mun gode ƙwarai da gaske da wannan sharhi naka.
A gode ne ma.
To, madalla, wannan shirin zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu haka a nan Washington DC a wajen muna cewa karfe 11:15. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen
jama'a, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. A watan Janairun wannan shekara aka fara sayar da sabon nau'in irin masara mai suna Tela Mix a Najeriya, domin ya taimakawa manoma samun amfanin gona mai yawa da kuma kare su yin asara. Masana sun ce sabon nau'in masarar ba shi da illa, kuma yana jurewa fari da kuma kwari. A cikin shirin na wannan makon, wakilin Madina Dauda ta tattauna mana da Farfesa Raju Adamu da cibiyar binciken aikin gona ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Samar Zaria, wanda ya ƙarin bayani kan nau'in masara na Tela Mix.
Wannan masara ta Tela wani cigaba ne na zamani da ya zo akan aikin gona, musamman akan masara. Masaran da muke nomawa a Najeriya yawanci ba sa jurewa fari da kwari. To, binciken zamani da cigaban kimiyya ya kawo cewa duniya ana yin masara mai ingantacce wanda zai kare kanta daga cututtuka, musamman kwari da rashin ruwa. To, bincikenmu da kungiyar African Agriculture Foundation ta duniya da ke Kenya da Jami'ar Afirka ta Kudu muka yi bincike, muka ce to wani irin iri za mu iya kawowa mu haɗa da nawan Najeriya a yi aurensu don a samu ingantaccen iri wanda zai iya jure mu shi ma wannan kwaron da rashin ruwa. To, sai muka fara bincike a 2019 kenan, muka fara
2019
muka fara wannan bincike, yau shekara biyar kenan. To, mun yi bincike a wurare da Asamaru da kuma wurare guda 12 da ke ƙasar nan. Mun kai shi daga farko muka fara Asamaru a station ɗin kenan, wato a cibiyarmu, sannan muka je wasu wurare a Kano da Jigawa, sannan binciken yin cewa akwai irin ruwa 16 muka fara da su masu aure. Cikin wannan sai muka ɗauki guda 8 muka zaɓe su muka kai wurin da manoma za su noma, saboda su sun fi jurewa farin da kuma ƙwarin. Muka shekara biyu muna nomawa, manoma suka zaɓi wannan guda 4, suka ce wannan guda 4 ɗin su ne za a iya kaiwa gwamnatin Najeriya a ce da Allah a yi yaɗa irin su. Mun ga suna da saurin yi kwana 110 zuwa 110, suna ba da ton har 9, wato buhu 90 a hekta ɗaya, kuma suna jure ma ƙwarin nan guda biyu, wato tsutsar da ke cinye kara da kuma da ke cinye ganye, wato fall armyworm da stem borer, da kuma tana jure ma fari. To, ga amfanin masara Tela kenan. To, sai cibiyar bincike ta Samaru ta rubuta ga gwamnatin tarayya, aka yi taron ƙasa gabaki ɗaya, aka bincika takardun da muka kawo, aka yi mana tambayoyi, suka ga musu cewa wannan masara eh gaskiya ta fi wanda suke yi ake sayarwa, ya kamata manoman Najeriya su noma ta. Shi yasa gwamnatin tarayya cikin watan ɗaya ta yadda cibiyar bincike ta sayar da wannan iri ga manoma. To, shine muka fara aikin irin, muka fara sayar da irin a cikin watan 5-6. Yanzu manoma da yawa sun sayi irin a arewa musamman ana nomawa.
Ko kenan kuka kago wannan iri da kanku?
Eh, bincike ne da haɗin gwiwa a yi samun kawo wannan irin.
A wannan ƙasa aka kago irin Tela Mix?
Eh, da akwai irin ruwa na Tela na Najeriya da kuma akwai wanda aka samu daga Kenya, aka yi haɗa su aka yi auren su shi ne samu wannan iri na Tela, ba duk irin ne Najeriya.
Menene bambancin Tela Mix da irin masarar da muka sani?
Bambancin su ɗaya ne, tana yi da wuri cikin kwana 100 zuwa 110. Na biyu, babban bambanci shine wannan irin Tela yana juriyo abin da ke resistant turanci shine yana bijirewa kwarin da suke masa illa suke hana ta yadu ti abin kirki amma irin telamis saboda daka inganta shi da kimiya kwarin nan ba sa mishi banna to na ba miji kenan na uku yana jure mafari yafi wannan irin roma na masara da ake sayarwa yanzu to kaga wannan guda biyun nan da aka samu wannan bambanci shine bambancin tsakanin tela da kuma sauran irin ruwan da ake sayarwa
to in aka nome telamis ana samun yawan masara amfani fiye da wanda muke da ita da
haka ne mun cikin nuna manoma sun tabbatar mana gonakin su sun kawo irin ruwan da suke yi nasu na gargajiya da kuma irin ruwan da ake sayarwa zamani da kuma na tela ya nuna cewa irin tela ana iya samun buhu 90 irin hybrid da ake sayarwa na kamfanonin nan ana samun buhu 60 nan manoma ana samun buhu 30-35 kin ga nuna cewa irin tela nan saboda juri ma farin nan da kuma kwarin da suke marige mata karkashi da yado ya rayi da kyau ya nuna cewa tela tana da bambanci kuma tana samu fiye da wannan idan kuma bambanci kamar buhu 30 tsakanin tela da wanda ba tela ba
a kowace hekta ko
a kowace hekta kowace hekta hekta shine fili mai mita 100 da ba mita 100 shine hekta daya mita 10,000 mita square shine 1 hekta to a 1 hekta ana samu buhu 90 yace la amma wancan ana samu buhu 60 ka dage kenan ka sa taki akan lokacin da mata kai noma ka cire ciyawa za ka samu buhu 90
to ina batun zarge-zarge da ake cewa wannan nau'i na masara yana da illa wasu ma na cewa zai iya kawo kansa ko zai hana iya haihuwa ko in aka shuka shi a gona ba abin da za a iya sake shukawa sai shi ina gasken wannan
ƙarya ne gwamnatin tarayyar Najeriya ba za ta tsaya yadda a shigo da ko a yi wani binciken da zai kashe amfanin gona kawai ƙasa mu ba ko ka cututtuka telamis da irin ruwan su an noma su a kasashen Amurka, Brazil, Japan da Argentina fiye da shekara 20 yanzu mu muke farawa Amerika da sauran wurare suna noma irin wannan irin ruwan so ƙarya ne ba wannan binciken da ma'aikatar binciken ta yi da NBMA na tona National Biosafety Management Agency lokacin da muka fara binciken nan sun zo samar sun dauki sample na iri da ƙasa sun ji sun bincike su ba sani ba ma suka zo suka faɗa cewa wannan irin bai da matsala ma'aikatar lafiya ta Najeriya su ma sun turo an yi wannan binciken to wannan duk zargi ne na mutanen da ba su san ci gaban ƙasa Najeriya tana son irin telamis saboda me zai rage mana amfani da maganin kashe kwari da sauransu wannan zargin da suke mutane wanda ba su cikin ba san ma me masarar ba kasashen duniya da yawa sun ci gaba saboda me sun amfani da ingantattun fasahar zamani wanda aka tabbatar suna da inganci ba su da matsala mu Najeriya ta karba shine aka samu wannan telamis kafin wannan akwai wake da cibiyar mu ta samu ruwa na kira PBR coffee wato sampi 20T shi ma yana jure ma kwari kamar kwaran nan da ke sa tsutsun take bata kwasfan wake bincike shekara 4 da suka wuce gwamnatin na da shi a siyar kuma manoma suna cin shi ana noma ana alal da shi ana abubuwa da shi ba matsala haka ma wannan masara
to wanda masara da kake cewa kwari ba za su dame shi ba za su iya ci ba kuma ruwa ma ba zai masa lahani ba kenan za a iya noma wannan masarar daga January zuwa December
ana iya noma ta cikin shekara ana iya noma ta sau uku a shekara saboda tana wata uku kafin a girbe ita wannan masaran ba ta da matsala ana noma ta throughout shekara in Allah ya mun yi wannan binciken lokacin da fara bincike a Zaria muna da ban ruwa na drip a research din mu mun shuka ta cikin watan 11 mun girbe ta cikin watan 2 na farko shekara mun kara yin wata daga watan 3 zuwa watan 6 sannan cikin damuna kuma muka kara shukawa so ana noma ta cikin shekara
masu sauraro a nan zamu da tsaya cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar a madadin Farfesa Rabiu Adamu da cibiyar binciken aikin gona ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke samar Zaria da wakilin Yamma Abuja Madina Dauda sai kuma Fiona Wamai da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
to madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma lokaci ne da zamu koma gefe muka muku ra'ayi da kuma sauraki aika mana ta email
a
yau za mu fara da sakon Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yobe, Najeriya. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. Matakin da masu zanga-zanga suka dauka na daga tutar kasar Rasha yayin yin zanga-zanga hakan abin tirda alwadai ne, domin kasar Rasha ba za ta iya kawo wa Najeriya saukin rayuwa ba, duba ga yadda kasashen Sahel kamar Niger da Mali da Burkina Faso har yanzu ba su rabu da matsalar tsaro da tsadar rayuwa ba. Sakon na gaba ra'ayinka ne Umar Ari Abadan daga jihar Difa a jamhuriyar Niger. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. Muna kira ga hukumomin da ke kula da bangaren sadarwa na garin Difa a jamhuriyar Niger. Ya kamata su gyara mana network a garin namu na Difa, musamman ma na Airtel. Wannan abin kunya ne a ce babban birni kamar garin Difa. Muna fama da matsalar network a kullun. Allah dai ya kyauta. Shi kuma wannan sakon haɗin gwiwa ne daga Sunusi Maddattai da Magaram, da Isubu Makeri Maddattai, da Iliyasu Yakubu Digawa, da Yakubu Mai Aski Badaraka. Yace salam VOA Hausa. A wannan lokacin na damuna a wasu ƙasashenmu na Afirka, musamman ma Najeriya da Niger, inda al'umma suke fama da zazzabin cizon sauro a birane da karkara. Muna kira ga al'umma, musamman 'yan uwanmu talakawa, da cewa ya kamata mu rinka amfani da sange, wato gidan sauro, ta hanyar ɗaurawa da kuma shigar su mu da iyalanmu, domin yana daga cikin manyan makamai mafi sauki na yaƙar ta'addancin cizon sauro. Da fatan Allah ya ƙara mana lafiya. Sakon Babangida Abuba Fajewa daga karamar hukumar ta kai ya ce, assalamu alaikum VOA Hausa. Hakikanin gaskiya, in dai da haka za a ci gaba da zanga-zanga da jami'an tsaro da kuma al'ummar Najeriya, maganar gaskiya akwai matsala, domin ko kowa ya sauka daga kan tsarin da yake kai. Ba inda aka ce mai zanga-zanga ya fasa shagunan mutane, sannan kuma ba inda aka ce jami'an tsaro su rinka farma masu zanga-zanga. Da za a dau matakin gyara kan wannan lamarin, domin kuwa ba zai haifar mana da ɗa mai ido ba. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya, amin. To mun gode, ku ci gaba da aiko mana da sakonninku, mu kuwa za mu karanto gurgudu abin da ya sauka.
To madalla, kafin mu ƙarƙare shirin ga hawata da mana da labarai, amma wannan karan a takaice.
Mr. Fila ta kaice rahotanni daga kafafen sadarwar Amurka ne suka ce mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris ta zabi gwamnatin Minnesota Tim Walz a matsayin wanda zai yi mata mataimaki a yakin neman zabanta na takarar shugabancin kasar da za su gwabza tsakaninta da tsohon shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican a watan Nuwamba da ke tafe. A ranar 30 'yan sandan Najeriya suka ce sun kama masu zanga-zangar matsi da kuncin rayuwa da yunwa su sama da 90 dauke da tutar kasar Rasha. Dubban mutane ne dai suka fito zanga-zanga akan nuna rashin jin daɗinsu game da tsare-tsaren gwamnati da matsanancin tsadar rayuwa a makon jiya, inda kasar ta Afirka mafi yawan al'umma ke fama da mummunan matsalar tattalin arziki. Ba a dai kwashe da mara ba a wasu sassan kasar sakamakon arangama da jami'an tsaro. An sako tsohon Prime Minister Bangladesh mai ra'ayin riƙau Khalida Zia daga ɗaurin talalar da aka yi mata na tsawon shekaru, bayan da masu zanga-zanga suka iza iya babban abokiyar gabarta Premier Sheikh Hasina lokacin da suka yi daren mikiya a fadarta. Matsanancin kishi da ke tsakanin matan biyu da ya ƙulli a jini ya kuma dabu a kurkuku ya shata layi a siyasance a ƙasar mai yawan musulmi na tsawon gwamman shekaru. A yau Talata, dakarun Isra'ila suka kai hari ta sama a kudancin Lebanon da ya halaka mutane hudu, cewar jami'an kiwon lafiyar kasar ta Lebanon. Sojojin Isra'ila sun ce hare-haren ta sama da aka kai an kai ne a yankin Nabati, kuma sun kaikaci mayakan Hezbollah ne, inda a yau Talatan ta ce ta kaddamar da wani harin jirgi mara matuki akan Isra'ila. A ran Talatan nan, jami'an Ukraine suka ce dakarun Rasha sun kai wasu hare-hare ta sama a sassa daban-daban na ƙasar ta Ukraine, da ya haɗa da harin makami mai linzami kan birnin Kharkiv da ke arewa maso gabashin ƙasar.
Madalla, masu raro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima dare za mu sake dawa da wani shirin idan Allah ya yarda, har ma da buɗe layukan waya domin ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shirye, sai a ziyarci mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu amadadin Hawwa Sharif taimaka shirin ya zo gare ku, sai Fiona Umaya nan Dudu wadda ta haɗa tare da bada umarni, har ma da injiniyar Matayo Tianwang. Daga nan birnin Washington DC, Nisar Fil Hashin kuma yake cewa ga shirin yau da gobe nan tafi. Assalamu alaikum.